of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 7 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Faɗaɗa wuraren tsare bakin haure da gwamnatin Trump ta yi ta amfani da tashar jiragen ruwa Amurka a Guantanamo Bay ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su fara shirin ficewar Falasɗinawa daga zirin Gaza, biyo bayan buƙatar shugaban Amurka Donald Trump kan yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza. Shugaban majalisar koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaban Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar nukiliya da ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan yawan hadarin motocin dakon man fetur da aka samu a Najeriya a baya-bayan nan. Wani daga jihar Jigawa a Najeriya da ya taba shaida irin wannan lamarin ya yi bayani akan abin da ya faru.
Abin da ya faru a wannan abu da ni ita da ya faru da mu. Ni dai ina gurin abin ya faru. Na ebi mai na ke son farko gida na dawo kenan, na aje mashina na cikin gyara shi. Wutan ta tashi. Kowa yana gurin tsira. Takai-takai.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a Afirka ta Kudu da ke taimakawa masu ɗauke da cutar sida mai karya garkuwar jiki sun shiga yanayin rashin tabbas bayan da gwamnatin Amurka ta dakatar da bada agaji ga kusan dukkan ƙasashen ƙetare tsawon kwanaki 90. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin Kusiri da ke ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Faɗaɗa wuraren tsare bakin haure da gwamnatin Trump ta yi, musamman yadda ta yi amfani da tashar jiragen ruwan Amurka a Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba, ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a. Shugaba Donald Trump ya yi yakin neman zaɓe ne kan alƙawarin da ya ƙile kurar baƙi ba bisa ƙa'ida da kuma kurar waɗanda ke cikin Amurka ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarshen watan da ya gabata ya umarci gwamnatinsa da ta shirya wurin tsare bakin haure har 30,000 da ke da tarihin aikata laifuka. Rukunin farko sun isa a ranar Talata. Ma'aikatar tsaron cikin gida ce ta gano waɗanda aka kama ɗin a matsayin wani sashe na ƙungiyar masu aikata laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira Tren de Aragua, wadda Amurka ta ayyana a zaman ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje a ranar 20 ga watan Janairu. A jiya Alhamis, gwamnatin shugaba Trump ta gabatar da wani tsari na rage yawan ma'aikata a duk faɗin duniya na yukan tallafi na Amurka a wani ɓangare na ƙoƙarin rusa hukumar tallafawa ƙasashe ta Amurka USAID, lamarin da zai bar ma'aikata ƙasa da 300 kacal a cikin dubbai. Da yammacin jiya Alhamis, ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya sun shigar da ƙara, suna neman wata kotun tarayya da ta dakatar da rufe aikin hukumar. Suna masu cewa shugaba Donald Trump ba shi da hurumin rufe wata hukuma da ke kunshi a cikin tsarin dokokin majalisa. Ma'aikatan hukumar ta USAID guda biyu da kuma wani tsohon babban jami'in hukumar sun bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press shirin gwamnati da aka gabatar ga sauran manyan jami'an hukumar a jiya Alhamis. Sun yi magana ne bisa sharaɗin saka sunansu saboda umarnin da gwamnatin Trump ta bayar na hana ma'aikatan hukumar magana da kowa a wajen hukumarsu. Shirin zai bar ma'aikata ƙasa da 300 kacal a cikin aiki daga cikin ma'aikata da 'yan kwangila 8,000 da ke aiki a halin yanzu. Ba a bayyana ko rage ma'aikatan zuwa 300 zai kasance na dindindin ko na wucin gadi ba. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza, biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza. Ministan tsaron Israel Katz ya ce shirin zai hada da zabin fita ta tsallaka yankin kasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Katz ya yi marhabin da abin da ya bayyana a matsayin tsari mai karfi na Trump na wato ga mazauna Gaza su fice daga yankin da Isra'ila ta lalata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan Hamas. Aji Alhamis Trump ya ce kamata ya yi Isra'ila ta bayar da zirin Gaza a hannun Amurka bayan kawo ƙarshen yaƙi da Hamas, kuma babu buƙatar kasancewar sojojin Amurka a can. Trump, wanda ya buƙaci Amurka ta mallaki yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum, ya fitar da sanarwa a kafar Truth Social inda a ƙarƙashin shirin NASA ya ce da tuni an riga an sake tsugunar da Falastinawa sama da miliyan 2 a cikin kyakkyawan al'ummomi mafi walwala da sabbin gidaje na zamani a yankin.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. An samu ƙaruwar fashewar tankokin man fetur da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu da dama a faɗin Najeriya a 'yan watannin nan. Ko a wannan makon akalla mutane uku suka jikkata a jihar Adamawa sakamakon fashewar tankar mai, rashin ingantattun hanyoyi, gangancin direbobi da zuwa kwasar man fetur a wuraren da haɗuran suka faru na daga cikin dalilan da ke haddasa ɗaruru, wato haɗuran da ake yawan samu da kuma yawan asarar rayuka. Ga rahoto akan wasu manyan haɗura da suka faru a baya-bayan nan a Najeriya. Ana yawan samun haɗuran motocin dakon man fetur a Najeriya, inda hukumar kiyaye hadura ta tarayyar kasar ta samu rahoton hadura 1530 a shekarar 2020 waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 535 a watan Satumba shekarar 2024. Akalla mutane 59 suka mutu a lokacin da wata tankar mai ta yi karo da wata babbar mota dauke da fasinjoji da shanu a jihar Niger da ke arewa maso yammacin kasar.
Hatsarin ya faru ne da karfe 12:30 na safe a ranar Lahadi 8 ga watan Satumba 2024 a lokacin da wata motar dakon mai ta fadi, kuma duk man da ke cikin ta ya tsiyaye akan titi. Wasu manyan motoci dauke da fasinjoji da dabbobi da ke shigowa daga Kano suka kara da motar man, lamarin da ya haddasa tashin wuta da ta janyo fashewar.
Bayan wata guda kuma wata tankar man ta sake yin hadari a garin Majiya da ke jihar Jigawa, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 150 da suka yi ta zuwa kwasar mai daga tankar da ke tsiyaya. 'Yan sanda sun ce hatsarin ya faru ne a lokacin da motar dakon man ta kaucewa wata motar, kuma jim kaɗan bayan haka sai mazauna garin suka yi da fifi a wurin da tankar ta kife domin kwasar man da ke kwarara. Wasu da suka shaida lamarin sun tuna abin da ya faru.
Abin da ya faru a wannan abu da ni ita da ya faru da mu, ni da ina gurin abin ya faru. Tashin wuta da yi a gurin nan ina nan, komai da komai ya faru. Na ebo mai na kai son farko gida, na dawo kenan, na aje mashina na cikin gyara shi. Wutan nan ta tashi. Kowa yana gurin tsira, takai takai. Kowa ce makamin ce makamu. A lokacin wannan Allah ya ce mai kyan mashinan da suke gurin wannan, ni nawa ne kaɗai Allah ya sa ya tsira da ni da shi, da ni ma ina cikin gurin inda wannan mutane suna. Ina tsaye haka bayan mutane su ɗan iba an samu wajen minti ma kamatin ma zuwa 40 ana iban wannan man ana tafiya da shi. To titin ma ya bushe, ba wani maganar laima ko wani abu mai. Daga baya kawai muna tsaye haka daidai wannan daidai inda mutane suka kone muna ciki. Kawusi wani abu haka ya to gaba daya sai wuta ce.
Haka kuma a ranar 18 ga watan Janairun wannan shekarar, wata motar dakon man fetur dauke da litan mai 60,000 ta fashe bayan da ta kife a Dukko Junction, wato hanyar da ta hada babban birnin tarayya Abuja da birnin Kaduna da ke arewacin kasar. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 100 waɗanda suka garzaya wurin su kwashi mai daga motar da ta fadi.
Moto daidai hanyar da zamu moto gida, muna zuwa daidai inda abun ya faru sai wuta ya tashi da mu. Wuta na tashi sai muka fara guduwa. To muna cikin gudu ne sai wata mata man da ta rike a hannunta, wuta ya kama ta, tana wurgi da man sai man ya sa mai riga na kawai ne ma na kama da wuta.
People should be aware of the danger that
ya kamata jama'a su san hadarin da ke tattare da hakan, musamman idan aka samu hatsari irin wannan kamar na fashewar tankar mai. a saboda haka akwai bukatar a wayar da kan jama'a don su guje wa kusantar irin wannan wurin da aka yi hatsarin tankar mai.
Haka zalika a watan Janairun wannan shekarar wata tankar mai ta fashe a kudu maso gabashin jihar Enugu inda ta kashe mutane kusan 20 tare da jakkata wasu. A wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta wallafa a shekarar da ta wuce, hukumar ta ce kimanin mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara a Najeriya saboda hadarin mota. To a tarihi shirinmu na talabijin na taskar VOA na wannan makon don jin karin bayani akan wannan batu, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Shugaban majalisar koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko darajar tawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaba Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da shawarar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka bude kofar tattaunawa. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mayakan kasar a aikin Kursk a yayin wani jawabi da ya yi a jiya Alhamis a wajen bikin cika watanni 6 da fara aikin a Rasha. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa tare da aikin da muke yi a yankin Rasha, mun kai wa Rasha takakkiya har gida, kuma a can ne za su ji yadda yaƙi yake kuma suna jin haka. Ya ce sojojin Ukraine sun nuna cewa duk da karancin kayan aiki, Ukraine na iya ɗaukar mataki mai tsauri, ba zato ba tsammani, kuma kamar yadda ya kamata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyi masu zaman kansu a kasar Afirka ta Kudu da ke taimakawa masu dauke da cutar sida ko HIV mai karya garkuwar jiki sun shiga yanayin rashin tabbas bayan da gwamnatin Amurka ta dakatar da bada agaji ga kusan dukkan kasashen ƙetare tsawon kwanaki 90, duk da cewa daga baya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ware wasu muhimman fannoni da za a tura agajin. Kungiyoyi masu zaman kansu da suka riga suka rufe kofofinsu sun ce babu tabbas a matakan da za su biyo baya, kuma suna fargabar hakan zai mai da hannun agogo baya bayan kwashe shekaru ana yaki da cutar ta sida. Ga Muhammad Baballa Hafiz da fassarar rahoton Kate Bartlett daga birnin Johannesburg.
Afirka ta Kudu ce ta fi kowace ƙasa yawan masu dauke da cutar kanjamau wato HIV a duniya, waɗanda adadin su ya kai kimanin miliyan 8, amma kuma tana samun nasara a fannin jinya da rigakafi na hana yiwuwar samun sabbin masu kamuwa da cutar. Hakan ya faru ne saboda kuɗin da aka zuba ga ƙwararrun masu kula da cutar kanjamau a ƙasar, inda kashi 17 cikin 100 na kuɗaɗen sun fito ne daga wani shiri na Amurka da ake kira shirin gaggawa na shugaban ƙasa don taimakawa yaƙi da cutar AIDS ko kuma PPR a takaice. Amma dakatar da bayar da tallafin ƙasashen waje na kwana 90 ya fara aiki biyo bayan umarnin zartarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar a watan da ya gabata na duba ko shirye-shiryen da Amurka ke ba da tallafi a kasashen waje sun yi daidai da manufofin Amurka. Wannan ya haifar da rudani na farko a Afirka ta Kudu tare da kungiyoyin kula da lafiya da masu jinya. Tamsaka Siyo, mace ce da ta sauya jinsinta wacce kuma take dauke da kwayar cutar HIV a Afirka ta Kudu.
These people are frustrated, they live in fear, they don't know what's going to happen.
Mutane suna cikin takeici, suna rayuwa cikin tsoro, ba san abin da zai faru ba, ba san ko an dakatar da shirin ne na dan wani lokaci ko an dakatar da shi ne har abada. Asibitin Cape Town da CEO ke zuwa neman magani yanzu an rufe shi na tsawon makonni 2, yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da izinin ci gaba da ba da kuɗaɗe da suka shafi ayyukan cetar rai. Yan Afirka ta Kudu ba su da cikakkiyar masaniya ko shirin PPR zai ci gaba da samun tallafi. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a wannan makon cewa izinin a bayyane yake.
If it saves lives, if it's emergency life-saving aid for
dan aikin yana cetar rayuka, dan taimakon gaggawa ne na cetar rai, abinci, magani ko menene, suna da kariya daga wannan haramcin. Yani akan wannan batu ba.
Har ila yau, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar da rubutaccen cikakken bayani a ranar 1 ga watan Fabrairu game da ayyukan da ba sa cikin waɗanda aka bada izini ga shirin FIFA. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce tana aiki cikin duhu saboda dakatar da tallafin da Amurka ta yi, a cewar ministan lafiya Aaron Motsoaledi, wanda ya kira wani taro kan FIFA a ranar Laraba. Motsoaledi ya kuma ce yana son ƙarin bayani kan ayyukan da umarnin Trump bai shafa ba.
If you say American money cannot be used for LGBTQ development,
idan kun ce ba za a amfani da kuɗin Amurka akan masu luwaɗi da maɗugo da sauya jinsi ba, sai muka gudanar da gwaji ga wasu mutane aka ga suna ɗauke da cutar kuma sun faɗa wannan aji, ba za a taimake su ba kenan ko don cetar rai ne? Linda Gail Baker, likita ce kuma ƙwararriya a fannin kimiyya ce, wacce ke jagoranta cibiyar Desmond Tutu ta HIV a Afirka ta Kudu.
This sort of is not one homogeneous picture. In some places it's
wannan ba abu ne da zai shafi bangare ɗaya ba kawai. A wasu wuraren yana daga cikin ayyukan da aka dakatar, a wasu wuraren da shirin na FIFA yake tallafawa a rufe asibiti baki ɗaya. A ranar Laraba, wani gungun ƙungiyoyin lafiya sun aike da wasiƙa zuwa ga gwamnatin Afirka ta Kudu, inda suka ce aƙalla majinyata 900,000 da ke ɗauke da cutar kanjamau ne umarnin dakatar da aikin na Amurka ya shafa kai tsaye.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu hannun wannan shirya dangare wannan gidan radiyon sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku daga can Washington DC, gundumar Columbia, da haɗin gwiwa da gidan radiyon Dash Radio da ke ƙasar Jamhuriyar Kamar musamman a birnin Douala, wanda ke kamawa a kan mita 9.9 ga jalar Zango. Wannan karan dai muna tare ne da Alhaji Abubakar Musa, masanin harkokin tarihi na garin Kusiri. Gari ne wanda yake dab da iyaka na ƙasar Chadi, sannan kuma a jihar Arewa mai nisa yake kafe a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Wannan jiha dai tana ƙarƙashin birnin Marwa ne. Alhaji Abubakar Musa, barka da shigowa ɗakin shirye-shiryenmu na wannan lokaci.
Aminu alaikum salam malawar.
Da fatan kana nan lafiya.
A lafiya kalau, alhamdulillah.
A to yau gashi za mu yi bayani akan birnin Kusiri. Wannan birni dai ya kunshi al'umma da dama. Shin su wane ne suka fi wannan birni na Kusiri?
Wannan gari na Kusiri akwai kabilu da dama wanda suka haɗu suka kafa wannan alƙarya ta Kusiri. Farko dai akwai Hausawa, sannan akwai Kotoko, sannan akwai Arab Shuwa. To daga baya akwai waɗanda suka shigo irin su Musgum da Bare-bari, wanda yanzu su ne suke rike da birnin Kusiri.
To yanzu sarautar ta birnin Kusiri wake rike da ita a halin yanzu?
To sarautar Kusiri a halin yanzu Kotoko ne suke rike da ita. Wannan sarki ne na uku wanda yake zaune a wannan karaga ta mulki.
Waɗanda suke rike da ita yanzu haka, ko kabilar da suke rike da ita yanzu haka na Kotoko, su ne suka fara shigowa wannan gari na Kusiri, ko kuma akwai ainihin ƴan wannan gari na Kusiri ne?
Yanzu dai Kotoko su suke rike da birnin Kusiri, duba da tun a wancan zamanin su suka fara shigowa, sannan akwai Hausawa wanda su ma suka shigo suka taru suke zaune a waje ɗaya, sannan akwai Bare-bari wanda su ma sun zauna tare. To tun wancan lokacin ne da an so ma Bahaushe zai rike karagar mulki. To shi kuma Bahaushe mutum ne matafiyi, a lokacin suna harakan fatauci sun zo za su fice su tafi Saudiya ta ruwa. To a wannan lokacin mulkin Turawa aka ce su zauna su rike mulki, suka ce su ba za su rikewa ba, duba da yadda su tafiya suke yi. Kuma shi wannan mulki ana so wanda zai zauna a waje ɗaya ga baki ɗaya ne. Sai suka ce to ku zaɓi wanda zai rike muku mulki. Suka ɗauki wannan Kotokon su suka zauna suka rike mulki, wanda shi ne har yanzu suke wannan mulkin ƙasar.
Waɗanne irin kasuwanci ne yake gudana kuma ake samun kuɗaɗen shiga
a wannan gari na Kusuri?
A gaskiya Kusuri akwai kasuwanci da dama, saboda ana kawo kaya daga Najeriya, ana kawo kaya daga nan kasar Kamaru wanda yake shiga can, duba da can boda ne, kuma akwai sana'o'i na hannu da dama.
Kasancewa yana da boda wannan gari na Kusuri tsakaninsa da kasar Jamhuriyar Chad, musamman wannan kasar Chad din jama'a, ya ba kwa samun waɗansu matsaloli tsakaninku da hukumomi na kasar Chad?
A gaskiya ba mu da matsala da hukumomin Chad, sai dai kawai lokacin da in kamar ana irin wadattar zoma ya taso ta wancan bangaren, wasu lokutan harsashe sukan iya faduwa bangaren, kamar ana fada to yakan iya faduwa har ana samun rayuka. To amma kuma shugaban kasa yakan iya zuwa wani lokaci yakan biyan diya, ana yana biyan diya wa'anda aka yi musu wannan rasuwan.
To tsakaninku da kasar Chad kilometa nawa ne musamman wannan kasar Injamai na anda fadin gwamnatin kasar Chad, musamman an da gada ne kawai ya raba tsakanin birnin Injamai da kuma garin Kusuri?
To tsakanin Kusuri da Chad bai da wani nisa, gada ce za ka hau gada duka bata fice irin tsawon kilometa 2-3 ba, sai dai kafin ka shiga birnin Chad din dai akwai tafiya mai dan tsayi kadan, saboda za ka yi tafiya mai dan tsayi kadan kafin ka shiga birnin Chad, amma tsakanin Kusuri da ita Chad din dai ba ta da nisa.
Matasa wanda suke zauna wannan gari na Kusuri, wani irin sana'o'i suka fi riƙewa, musamman wajen ganin cewar yanzu haka matasa suna ana bukata ko gwamnatin kasar Kamaru tana bukatan cewa su yi dogaro da kansu?
Matasa a Kusuri gaskiya ba abin da muka fi kwarewa akan irin karatu, muna yin karatu sosai, duba da karatun boko da karatun addini, duk wannan muna yin shi kwarai da gaske. Sai kuma kasuwanci da muke dan tattabawa, wanda ya kamata a ce ka dan samu abin da zaka dan sa a bakin ka tun da karatu yau sai da kudi.
To yanzu a matsayinka na matashi, ko wani shawarwari zaka ba wa matasa ɗan uwanka wajen ganin cewa sun tsira don gobe?
To gaskiya ba abin da zan iya cewa, sai dai in ce matashi ya nemi ilimi, saboda da ilimi zaka cimma gaci insha Allah. Ilimi shine farkon abin da mutum zai nema, da ba ilimi kuma ba za mu zo wannan gurin da muke cikin sa ba. A nemi ilimi, ilimi shine jigo.
To daga ƙarshe akwai lokacin da aka samu dan hatsaniya a wannan gari naku na Kusuri, to shin wani tudu wani gangare aka bi wannan hatsaniyan ya samu ya lafa tunda har an samu rasa rayuka a tsakanin al'umma?
To wannan gaskiya an samu hatsaniya a wannan lokacin tsakanin Musgum da Arab, amma alhamdulillahi manya sun kira manyan shugabannin wannan kabilun, sun zo sun zauna, an yi magana da su, an samu sulhu, kuma alhamdulillah yanzu muna zaman lafiya tsakaninmu da su, babu cece kuce.
Baka da wani korafi wanda zaka yi wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewa an taimakawa wannan gari na Kusuri?
Mu gaskiya kan ba abin da zamu iya cewa, zamu ce shugaban kasa gaskiya ya yi muna tagomashi, kuma alhamdulillah muna jinjina mai, muna jin daɗin mulkin sa insha Allah.
To amma shigowa na wannan gari na Kusuri, naga tun daga garin Marwa har zuwa garin Kusuri babu hanya, to shin wannan ma kuna mai godiyan ku ne, ko kuma kuna buƙatan hanyar da ta hada birnin Kusuri da kuma babban birnin jihar Marwa, kuna buƙatan a yi muku gyara ne saboda cigaban tattalin arzikin wannan bangare naku?
To alhamdulillah, rashin hanya wanda ya kama daga Marwa zuwa Kusuri, mun ga kokarin shi, yana kokarin cewa ya ga an yi, duba da wancan lokacin ma an kawo mutane da kasar waje ma suke yi muna titi, to irin fadan da ke faruwa na Boko Haram da sauransu shine yasa ma aka kama wasu da sauransu, har suka janye jiragen su, kace su ba su iya wannan aiki ba, sai sun ga cewar wannan fada ya lafa sosai. To yanzu muna sa ran insha Allah, duba da yanda wannan rikicin ya kwanta, muna sa rai za a dawo a ci gaba da muna aiki. Yanzu mu haka an fara aiki daga Marwan nan an kamo aiki yana gangarowa insha Allah zuwa wani lokaci aiki zai hade.
To madalla Abubakar Musa mun gode da wannan tarihi da ka bayar na garin Kusuri. Sannan kuma duk wanda yake bukatan ci gaban wannan shiri za ku bibiye mu ta bangaren mu na daban-daban musamman ta bangaren yanan gizo-gizo YouTube, Instagram da kuma Facebook na wannan shiri na da dangare wanda yake zuwa muku daga gidan radio sashen Hausa na Washington DC haɗin gwiwa da wannan gidan radio na Dash Radio dake kasar Kamaru wanda ake kamawa akan mita 9.9 a gajeren Zango. Ni Muhammad Awal Garba da daga wannan shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu.
Da dangari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To Sama'ila Agnes Malafatori sakonka ne na farko inda kace na shigo wannan fili ne domin nayi tsokaci akan neman amincewar majalisar dokoki wanda shugaba Tinubu na neman ya ƙara naira trillion 3 kan kasafin kuɗin wannan shekara da naira trillion 49.7. To a matsayin mu na ƴan ƙasa mun manta da ƙware-ƙwaryen kasafi har sau biyu na shekarar 2024 da aka yi ba kuma yawanci ba ma ganin ayyukan da ake warewa wasu fanni na kasafin kuɗin nan. Sai sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina wanda ya ce salam biyoyi Hausa ba ƙarin jihohi ne matsalar al'ummar Najeriya ba, ya kamata shugabanninmu su riƙa yi ma al'umma adalci. Abinda al'umma ke bukata ya kamata su riƙa yi ba abinda suke so ba. Da ƙarshe muna kira ga majalisar dokoki da ta yi watsi da maganar ƙarin jihohi domin ba su ne a gabanmu ba. Sai sakon Yakuba mai aski ba da raka da Sanusi Madattai waɗanda suka ce salam biyu Hausa, fatan alheri gare ku. Za mu iya cewar a daidai lokacin da muke fara fuskantar watan azumin Ramadana har zuwa yanzu babu wani haske da muka gani akan farashin kayayyakin abinci da masarufi, saboda a can baya gwamnatin ƙasarmu ta Nijar ta yi wani zama da 'yan kasuwar masu shigo da kayayyakin abinci daga ƙasashen ƙetare. Don haka yana da kyau a ƙara duba wannan lamari da idan basira don ganin an yi azumin Ramadan a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya sa mu dace.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To madama takaice fara da wuraren tsare bakin haure da gwamnatin Trump ta yi musamman yadda ta yi amfani da tashar jiragen ruwa Amurka ta Guantanamo Bay da ke kasar Cuba ya sake haifar da muhawara tsakanin masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masana shari'a. A jiya Alhamis gwamnatin shugaba Trump ta gabatar da wani tsari na rage yawan ma'aikata a duk faɗin duniya na ayyukan tallafi na Amurka a wani ɓangare na ƙoƙarin rusa hukumar tallafawa ƙasashe ta Amurka USAID, lamarin da zai bar ma'aikata ƙasa da 300 kacal a cikin dubbai. Da yammacin jiya Alhamis ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya sun shigar da ƙara suna neman kotun tarayya da ta dakatar da rufe aikin hukumar. Suna masu cewa shugaba Donald Trump ba shi da hurumin rufe wata hukuma da ke kunshi a cikin kundin wato tsarin dokokin majalisa. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar sojin ƙasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar ne da za a gudanar da yankin da aka ruguza. Ministan tsaron na Isra'ila ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Shugaban majalisar koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaban Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. To sai dai kalaman na kamani ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka buɗe kofar tattaunawa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mayakan ƙasar a aikin Kursk a yayin wani jawabi da ya yi jiya Alhamis a wajen bikin cika watanni 6 da fara aikin a Rasha. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa tare da aikin da muke yi a yankin Rasha mun kai wa Rasha takakkiya har gida, kuma a can ne za su ji yadda yaƙi yake kuma suna jin haka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan Macarl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.